yayin wata ziyara da ya kawo jihar Taraba, ɗaya daga cikin jihohin da ke mafama da tashi-tashin hankula cikin kwanakin nan da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma. Jakadan na kasar Amurka a Najeriya Mr. William Stewart ya ce Najeriya ƙasa ce ma da ke da albarkan ma'adinai da wuraren noma da makiyo. Baya ko ga yawan jama'arta, to sai dai kuma ya ce abin ma takaici shi ne tashi-tashin hankula a ƙasar kan mai da hannu a gugu baya. Jakadan na kasar Amurka, wanda ya ce ya zo ma jihar Taraba ne domin ya ga yadda jihar take da kuma yadda al'ummanta ma suke walwala, ya ce ‘yan Najeriya ba su kasance a 'yan Najeriya ba, muddin da babu kasar ta Najeriya, wanda kuma don haka ne makirin da ake kai zuciya nesa da kuma katun tana zo domin ce da kasar gaba. Kana ya ba da tabbacin cewa kasar Amurka a shirye take ta taimaka wajen ba da dabarun magance irin tashi-tashin hankulan da ke faruwa musamman a wasu jihohin Najeriya. Karfin Najeriya ya ta'allaka ne da yawan al'ummu da kabilu da mabambance-bambancen da ke akwai, don haka ya kamata 'yan kasar su yi amfani ne da wannan dama wajen kawo ci gaba mai ma'ana. 'Yan Najeriya mutane da ke da kokari wajen neman na kai, kai na fi jin daɗi a aiki a Najeriya sabili da kwazo 'yan kasar ga kuma himma, to me zai hana samu haɗin kai? Amurka a shirye take ta taimaka da dabaru na magance irin waɗannan tashi-tashin hankula, a cewar jakadan kasar Amurka.
If you did not have Nigeria, which means that every Nigerian.
To sai dai kuma a jawabinsa, gwamnan jihar Taraba a Dare Dusan Isiyaku ya koma ta buhalin da jihar ke ciki a yanzu, inda ya zargin shakulatin bangaro daga gwamnatin tarayya. Gwamnan ya ce amma kokarin da gwamnatin suke yi na neman samun zaman lafiya a jihar ya sa aka kafa dokar hana kiwo, doka da ke ci gaba da jace kuce, wanda a don haka ne ma ya mika kukumbara su ga kasar ta Amurka da ta tallafa musu domin a samu zaman lafiya a jihar da ma Najeriya baki daya.
From the accredited system to a modern system, but nobody seems to be hearing me.
Haba, ai dole a tafi da zamani, wai ta yaya makiyayi zai dogo tafiya zuwa wata uwa duniya da miyan kiwo? Ai wannan kuna da hazari, don haka ne muka kirkiro da wannan dokar, wanda wasu ke masu kanmu a kai sabili da sun jahilci dokar, a cewar gwamnan jihar Taraba.
And everybody is against it, and I thought we should change. From the accredited system.
Tun da bayan kafa dokar hana kiwo da wasu jihohin Najeriya suka gadama ciki kuwa har da jihar Taraba, rayuka da dama ne masu salwanta a 'yan kwanakin nan, batun da masana irin su Dr. Agosu Bamayi ke maganin fa akwai buƙatar katun ta natsu.
Abubuwan nan sun daɗe, kuma da can ana bin su a hankali, bai kai yadda ya kai yanzu ba. To amma lokacin da ya kamata a yi gyara da irin gyaran da ya kamata a yi ba yi ba. An bari abun yana ta ɓacewa, yana ta daɗa muni har ya kai yadda yake a yanzu da ya zama mana babban damuwa.
Wato akwai babban aiki kenan?
Akwai aiki. Idan za mu gyara wannan, za a nemi gyara ta hanyoyi da yawa, ba hanya guda ɗaya ba. Kuma gyara ne wanda zai ɗau lokaci, gyara ne wanda zai zama da wuya, amma idan akwai niyya kuma an bi ta da gaskiya, za a iya yi.
Dr. Agosu Bamayi kenan, wani masanin halayyar ɗan adam da ma zamantakewar al'umma. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.